wannan fafatawa ta tsakanin shugaba Donald Trump da ke neman wa'adin mulki na biyu da tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden wani abu ne da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum ke bayyana ra'ayoyi mabambanta a kai wani darajin kare demokradiyya shugaban kungiyar ruwa da sanwa Nasir Sedu na ganin alamun wannan zabe zai samar da sauyin da zai baiwa dan takarar Democrat Joe Biden damar doke abokin karawarsa
kamar Amerikawa sun gajina da mulkin shi kowa kasa Amerika wanda suka hasashe suna ganin wancan Joe Biden shine zai cin zabe kima Amerika ta zubi dangance da irin kalamomin da shike wa da ga dama kaman shugabancin Amerika bai taba huskanta tagayyara irin yanda shi ya yi shi duk da yake ana ganin bisa bangaren tattalin arziki ya ayyana wani dan abu bisa ga sauran waɗanda sun ka wuce
to sai dai a nasa gefe mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasun na cewa har yanzu dan takarar jam'iyyar Republican na da farin jinin da zai bashi damar sake samun wani sabon wa'adin mulki
babu wani mutum wanda ya zabi Trump wanda ba zai sake zaben shi ba wannan karam babu wani mutum da yayi da na sani zaben da ya ma Trump ana cewa al'umma Amurka gaba daya da kamfanoni da masu neman aiki da mata duka sun ji dadin zaben da suka yi mishi saboda a shekara 70 da suka wuce ba a taba samun shugaban kasa wanda ya haɓaka tattalin arzikin kasar ba kamar shi cikin yan shekaru ba sai suka kawo ba ya samar da ayyukan kusan miliyan 3 zuwa miliyan 4 da wasu abubuwa irin haka ana iya cewa akwai bisa duka alamu dukkanin dalilai wanda suke iya sa Donald Trump ya wuce
kasar Amurka ta yi fice a duniya akan maganar tsare-tsaren zabe inda komai yake gudana ba tare da faruwar irin hatsaniyar da aka saba gani a wasu kasashen Afirka ba gabanin zabe ko a ranar zabe da ma zuwa lokacin bayar da sakamako saboda haka ya zama wajibi ɗan siyasar wannan nahiya su bude idanu don koyon darussa daga zaben na gobe Talata
Amurka ba Afirka ne ba inda kaka danna zabe ka sake ƙura'a a rubuta maka abinda baka samu ba tsakanin rana zuwa marice
yanzu dai hankula sun karkata wajen kasar ta Amurka don jin yadda za ta kaya a wannan zabe da yazo da sauye-sauye a wannan karan saboda annobar coronavirus din da ake fama da ita inda bayanai ke nuna tuni miliyoyin Amurkawa suka kada ƙura'a ta yanar gizo ko ta hanyar gidan waya don kaucewa shiga layin masu zabe a gobe Talata 3 ga watan Nuwamba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger